Makaddashin gwamnatin babban bankin Najeriya wato CBN Olashodun Shonubi ne ya bayyana hakan ranar Talata bayan taron kwamitin kula da manufofin kuɗi na bankin wato MPC da ya gudana a birnin tarayya Abuja yana mai cewa
The committee's concentration focused on the persistent rise
in inflation ne kan yanayin hawan farashin kayayyaki da kuma illar da zai iya ci gaba da jawo a fannin tsadar kayayyakin masarufi da tasgaro a samun kuɗaɗen shiga na cikin gida a takaice Fashodun ya ce kwamitin manufofin kuɗi ya yanke shawarar ƙara kuɗin ruwa da maki 25 tare da amincewar mambobin sa mafi rinjaye don samun ci gaban darajar manufofin kuɗin Najeriya wanda a takaice kuɗin ruwan ya tashi daga kaso 18.5 zuwa kaso 18.75 cikin 100 ɗaya daga cikin mambobin kwamitin manufofin kuɗi na bankin CBN Farfesa Aliyu Rafin Dadi Sanusi ya yi ƙarin bayani akan ababen da kwamitin MPC ya cimma a yayin taron su na wannan karo
kamar yanda muka saba shine bayan wata bibbi mukan taru mu duba yanda abubuwa na tattalin arziki na duniya da na cikin ƙasar nan suka wakana cikin wata biyu da suka wuce da kuma nan gaba abin da za su faru sai mu duba mu ga me ya kamata a yi misali akan hauhawan farashi shine abin da muke duba na harko sai kuma farashin da ke faruwa a cikin kasuwar shinku sai kuma batun hada-hadar yau da kullun ta output wannan meeting din da muka yi mun duba mun ga cewa akwai abubuwan da sabuwar gwamnati ta yi kamar cire tallafin man fetur da kuma hada kasuwar shinku ta gwamnati da wadda ba ta gwamnati ba duk za su iya shafar hawan farashi to sai muka duba a hannu na harko zaki ga zai daga farashin kayan masarufi idan kuma wannan abun ya faru shi ma zai iya shafar tattalin arziki na kasar baki daya to sai muka ga menene ya kamata mu yi abin da muka lura cewa to in muka kyale hawan farashin nan ta ci gaba za mu kasa cimma bukatun mu a banki kana abun tattalin arziki ma zai guje to shine muka ce to sai a ƙara farashin kuɗin ruwa mun ƙara shi a maki 25 cikin 1 fatan da muke yi shine zai hana hawan farashi dake faruwa so gwamnati yana iyaka abin da yake yi domin hawan farashi sauka
a wani bangare kuma babban jami'i a bankin CBN yayi bayani akan yadda suke sanya ido akan masu sana'ar POS da kuma batun wa'adin daina amfani da tsoffin takardun kuɗi a ƙasar
sunana Haruna Mustafa jami'i mai kula da harkan banki kuna a babban bankin Najeriya yanda shi mukaddashin gwamna yayi bayani muna da tsare-tsare da yawa a kullun mukan sa ido a yanda su ƴan agent din da suke tafiyar da harkan su akwai ainihin wato mutanen da suke sa ido ga su wayannan agent din su agent din ba da su muke hurda ba ainihin waɗanda suka nada su ana kira su super agent idan muka ga cewa sun kauce ka'ida akwai horo da muke masu kuma akwai jami'o'in mu da suke sa ido kullun a yanda suke tafiyar da kuna su yadda shi makaddashin gwamna ya bayani duk wanda ke da wani korafi a zo babban banki muna da sashi da ake kira consumer protection masu sa ido a irin wannan korafe-korafen da mutane suke da shi su kawo wayannan korafen in Allah ya so yadda za a duba kuma za a dau mataki akan su so yanda shi makaddashin gwamna ya bayani su sababbin kudaden nan suna shigowa a hankali muna janye su tsofaffin kuma in Allah da kafin a kai wannan wa'adin za a ga cewa sababbin kudaden yake zirga-zirga amma wannan karan ba za mu zo a yi ta hayaniya a kai ba hankali a hankali za a janye tsofaffin sannan sababbin za su shigo in Allah ya so yadda
matakin da taron kwamitin MPC ya cimma a wannan karo dai shine na farko tun bayan kafa sabuwar gwamnati da shugaba Bola Tinubu ke jagoranta kazalika matakin kwamitin na wannan karo shine na farko a cikin kimanin shekaru 10 ba tare da gwamnan bankin CBN Godwin Emefiele wanda shugaba Tinubu ya dakatar a ranar 9 ga watan Yuni shekarar nan da muke ciki Lima Abdullahi Umri Amurka daga Abuja Najeriya.